Tun bayan cire tallafin man fetur da shugaba Bola Tinubu yayi a ranar rantsuwar kama aiki, al'ummar kasar suka shiga matsin tattalin arziki inda kayan masarufi ke hauhawa babu kakkautawa. Sufurin mota yayi tsadar da bai taba yi a kasar ba. Hatta dan abin da mutane ke kaiwa bakin salati ya fara gagara bisa karancin kayan cimaka, wanda hakan na nuna cewa rayuwa ta yi tsanani duk da cewa gwamnatin ta shugaba Tinubu ta fito da tsare-tsare na ragewa al'ummar kasar radadin da suke fama da shi. A wata sanarwa da hukumar kididdiga ta kasa, wato Nigerian Bureau of Statistics ta fitar, hukumar ta ce an samu raguwar rashin aikin yi da kaso 4.1 idan aka kwatanta da kaso 5.3 na karshen shekarar 2022. Samiyo Adedirin, wanda shine babban daraktan hukumar, ya bayyana hakan ne yayin da yake jawabi a lokacin kaddamar da rahoton a ranar Alhamis a birnin Abuja. Daraktan ya ce sun yi amfani ne da sabon alkalmar kididdiga a Najeriya, wanda yanzu ya zama iri ɗaya da ta sauran kasashen duniya. Ya kara da cewa wannan kididdigar an yi ta ne da haɗin gwiwar Bankin Duniya da kungiyar kwadago ta duniya, wato ILO. Shin ko yaya masana ke ganin wannan sabon kididdiga da hukumar ta fitar? Dr. Ahmad Abdullahi Bukata malami ne a tsangayar ilimin tattalin arziki a Jami'ar Bayero da ke jihar Kano, ya bayyana cewa labarin wannan kididdiga a takarda abu ne mai daɗin ji, kuma ci gaba ne da za a yi fatan dorewarsa. Sai dai a zahiri mutane suna ji a jikinsu, kuma sahihancin kididdiga a kasashe masu tasowa ba abin farin ciki bane saboda rashin ingancinsa.
Kididdiga dai a hannu guda, kuma a takarda a iya cewa labari ne mai daɗi, kuma wani ci gaba ne da za a yi fatan dorewarsa. Domin matsalar rashin aikin yi kusan ita ce babban kalubalen da ke daƙile ci gaban kasashe masu tasowa irin Najeriya. Ɗaya daga cikin matsalolin kididdiga a kasashe masu tasowa shine ingancin hanyoyin tattara bayanai da kuma sahihancin alƙalama. Don haka kididdiga za ta iya nuna cewa an ɗan motsa, an samu ci gaba, amma a zahiri al'umma suna ji a jikinsu, ko kuma dai aƙalla ba ta sauya zani ba. Wannan kididdigar na nuni da irin tsananin rayuwar da mutane ke ciki. Kenan yanzu wanda a da shi kaɗai ne yake aiki, matsin rayuwa ya tilasta masa barin iyalansa su yi aiki, wataƙila har ma da 'ya'yansa, musamman mata da a da ba sa aiki, su yi aiki domin dai a samu a fidda ai daga rogo. To alayi halin dai matuƙar al'umma basu fara fita daga cikin wannan ƙangi na rayuwa da suke ciki ba, kuma ba a samu aƙalla raguwar kokawa da halin matsi da ake ciki ba, to gaskiya ba za a ce wannan kididdiga wata alama ce da za a iya ci gaba da samun raguwar rashin aikin yi a Najeriya ba.
A gefe guda kuma 'yan Najeriya sun bayyana cewa wannan kididdiga a takardarsu suka san shi, domin har yanzu rashin aikin yi a Najeriya bata canza zani ba.
Na Fuad Muhammad. To a zahiri na gaskiya maganar wannan rahoto da NBS ta fitar magana ce kawai da yake a takarda, ba wai abu ne da ya tasirantu ga ɗan ƙasa ba. Da mu 'yan Najeriya mu muka san irin kwakwar da ake karɓa a ƙasar nan, rashin aikin yi ya yawaita, ba wani aiki da ake samu.
Idan za a iya tunawa a baya, hukumar ta ce za ta yi amfani da sabuwar hanyar kididdiga wajen sanin ainihin yawan masu aikin yi da masu zaman dumama benci, domin samun sahihancin alƙalma a faɗin ƙasar. Irin wannan kididdiga da alƙalma na bayanai masu faranta rai ba sabon abu bane a ƙasashe masu tasowa, sai dai a zahirance jirwaye ne mai kamar wanka. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.